Shin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma da Allah da kuma niyya. Hawa kuma na iya samun mu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mausare assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku yau Laraba 19 ga watan Satumba Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa mai ramu a ba mu kanin labarai.
To Koriya ta Arewa ta ce za ta rufe babbar cibiyar kera makaman nukiliyar ta da ke Yongbyon idan har Amurka ta dauki abin da ta kira matakan da suka dace. Shi kuma shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin saman yakin kasarsa da Siriya ta yi a matsayin kuskure wanda hakan ya sassauta lamarin. A Amurka kuma lauyoyin da ke kare matar da ke zargin Brett Kavanaugh akan ya ci zarafinta sun ce matar na so hukumar binciken FBI ta yi bincike akan zargin kafin ta bada bahasi a gaban jama'a.
Kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa tsohon gwamnan jihar Plateau Joshua Dare ya sai takardar tsayawa takara sanata.
Ajanjiyanci ba mu san wane ne ke gidan yaji ba ba mu san wane ne ba a gidan yaji ba na mun sai da form duk wanda yake dan jam'iyya ne yana da sha'awar sayan form na jam'iyya ya takara zai zo mu kira masa da form.
To idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar ko yan sanda ne suka kai mutane sama da 100 masu hulɗa da miyagun ƙwayoyi a birnin Yamai.
Polisai da gendarmomi da guard waɗanda suke nan actress tare da haɗin kan police national da gendarmerie national da guard national sun yi wata hota don saboda ƙarfafa tsaro a nan cikin da'irar Yamai. Suka kama mutum 108.
Ha kuma muna da rahoto akan a jamhuriyar Kamaru akan nasarar da kasar ta samu game da yaki da cutar kwalara. Sai kuma shirin himma ba ta garago wanda zan gabatar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Koriya ta Arewa ta ce za ta rufe babbar cibiyar kera makaman nukiliyar ta da ke Yongbyon idan har Amurka ta dauki abin da ta kira matakan da suka dace a ƙarƙashin wata yarjejeniya da shugabannin Koriyoyin biyu da ba sa shiri suka cimma. Yau Laraba shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in suka sanar da wannan yarjejeniyar a Pyongyang a ƙarshen rana ta biyu na taron kolin da suke yi na kwanaki uku. Amincewa da rufe cibiyar Yongbyon da Koriya ta Arewa ta yi ya hada da alƙawarin da ta yi na rufe cibiyar gwajin makamai masu linzamanta a ƙarƙashin sa idan ƙwararru daga ƙasashe. Mun amince mu samar da zaman lafiya a mashigan Koriya inda babu makamai masu wato makaman nukiliya ko barazanan nukiliya. Abinda Kim Jong-un ya fadawa manema labarai kenan a lokacin da suke ba da sanarwa ta haɗin gwiwa shi da shugaba Moon. Shi kuma shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta yau Laraba a shafinsa na Twitter cewa abin farin ciki ne a lokacin da yake yaba da wannan yarjejeniyar wacce har ila yau ta hada da matsayar da kasashen biyu suka cimma ta neman daukar nauyin wasannin Olympics na bazara da za a yi a shekarar 2032. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin saman yakin kasarsa da Siriya ta yi a matsayin kuskure wanda hakan ya sassauta lamarin ya hana shi rikide ya koma wani tashin hankali da Isra'ila. Mutane 15 da ke jirgin na Rasha sun mutu a yayin da Siriya ta harbo shi a lokacin da take mai da martani akan wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kai. Ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya fadawa takwaran aikinsa na Isra'ila Avigdor Lieberman cewa Isra'ila ce ke da alhakin abin da ya faru kuma Rasha na da damar ta mai da martani. Amma Putin ya yi sauri ya sa baki inda ya kira abubuwan da suka wakana kuskure ya kuma ce Rasha za ta dauki karin makamai wato matakai don kare sojojinta da kaddarorinta a Siriya. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya bayyana bakin cikinsa akan asarar rayukan da Rasha ta yi ya kuma dora laifin abin da ya faru akan Siriya. Lauyoyin da ke kare matar da ke zargin Brett Kavanaugh da aka gabatar da sunansa a matsayin wanda zai cike gurbin alƙalan kotun kolin Amurka akan ya ci zarafinta sama da shekaru 30 da suka wuce sun ce matar na so hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta yi bincike akan zargin da take yi kafin ta bada bahasi a gaban jama'a. Kavanaugh ya musanta wannan zargin kuma ga dukkan alamu shi ma zai bada nasa bayanin a gaban kwamitin shari'a majalisar dattawan Amurka ranar Litinin mai zuwa. Wadda ke zargin nasa, Christine Blasey Ford, ita ma an gayyace ta ta bada bayani. Amma lauyoyin Ms. Ford sun faɗa a wata wasiƙa da suka aika jiya Talata zuwa ga shugaban kwamitin Chuck Grassley cewa wasu daga cikin sanatocin da ke kwamitin suna nuna alaman sun riga sun yanke shawara sun kuma yarda da abin da Kavanaugh ya ce. Lauyoyin sun kuma ce Ms. Ford na fuskantar barazanar kisa da tashin hankali sun kuma bayyana damuwa akan cewa kwamitin na shirin jefa ta cikin tunanin wannan mummunan lamarin a yayin da za ta zauna teburi ɗaya da Kavanaugh kuma a gaban kyamarorin gidajen talabijin na ƙasar. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sake kama tsohon Prime Minister ƙasar Malaysia Najib Razak karo na uku kenan a jere akan badakalar kuɗin wasu asusun ƙasar da ake kira IMDB a takaice. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ta zargi Najib da sauya akalar wasu kuɗi dala miliyan 627 daga asusun na IMDB zuwa asusun bankinsa. Hukumar ta kuma ce tsohon Prime Minister zai bayyana gaban kotu gobe Alhamis bisa zargi-zargen da aka yi masa a ƙarƙashin wata doka ta yaƙi da cin hanci da rashawa ta Malaysia. A can baya ya faɗi cewa kuɗin gudunmuwa ce daga iyalan masarautar Saudiya. Dama Najib na fuskantar zarge-zargen aikata manyan laifuffukan saba amana, cin hanci da rashawa da kuma hallata haramtattun kuɗaɗe da suka kunshi ikirarin ya tura kusan dala miliyan 10 daga asusun na IMDB zuwa asusun bankin shi, amma duk ya musanta cewa ya aikata waɗannan laifukan. Wani hoton bidiyo ya nuna shugaban Venezuela Nicolas Maduro yana ragargazar gasasshen nama a wani gidan sai da abinci mai tsadar gaske. Ya janyo cece kuce a fadin duniya a madadin al'ummar ƙasarsa da talauci ya yi wa katutu. Wani hoton bidiyon ya nuna wani gwanin dafa abinci Nasred Gauche, wanda kuma ake kira Salt Bay, yana yankawa shugaban da matar Cecilia Flores tsokokin nama a gidan cin abincin Nasred a Istanbul, inda duk wata katafariyar tsokan nama ana saida ta akan zabgegen kuɗi mai yawa. Sanatan jihar Florida ta nan Amurka, Marco Rubio, ya cicciki mai dafa abincin, wanda aka ɗauki hoton bidiyonsa da shugaban mai mulkin kama karya na Venezuela, inda aka nuna shi yana cin abinci mai tsadar gaske, yana kuma busa sigari mai tsada, yayin da yunwa ke neman hallaka mutanen Venezuela. Rubio ya faɗa wa jaridar Miami Herald jiya Talata cewa, "Abin tarni wannan mutunan da sanadiyarsa mutane ke fama da yunwa, amma gashi Salt Bay na nuna shi kamar wani jarumi, abin ya ɓata min rai."
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu da wato tsayawar takarar tsohon gwamnan jihar Plateau. Ko me dokar ƙasa ta ce game da hakan? Wannan da ma sauran batutuwa ne Mustapha Nasir Batsari ya duba cikin wannan rahoton.
A yanzu haka dai masu ruwa da tsaki akan sha'anin zaɓe a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan labarin da ya bayyana ta wasu kafofin labaran Najeriya da ke nuna cewar tsohon gwamnan jihar Plateau Mr. Joshua Dariye da ke zaman ɗaurin shekaru 14 a gidan Kasu ya yanki fam na tsayawa takarar neman mukamin sanata a majalisar dattawan Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Barista Isiyaku Barau masani ne akan kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce a sashi na 66 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya ambato mutanen da ba za su iya tsayawa takarar neman mukamin siyasa ba a Najeriya.
Sun kawo cewa idan mutum ya ci hukuncin wato ya shafi shi kamar katankwacin shi je zuwa dariye kenan. Na'am, to nan kamar ta jam'iyyar da ta saida mashi kwam, ina ne kake ganin sun dogara a suka amince ya tsaya?
Ai, ina ce shi ma da Mustapha. Akwai sashi na tutun da shi da karfin sashi na daya, akwai karfin sashi na biyu, ko da bubancin abin ya ba wanda mutum ne wanda ya tsorai ne ya hukunci din. To, idan har ya yi appeal, ya shiga da appeal ɗinsa a kotun appeal ta ƙasa. Kuma yana ji ɗauri da wannan hukuncin daga ranar da ya shiga da wannan appeal ɗin.
Wato, ya ɗaukaka ƙara ke?
Daga ranar da ya ɗaukaka ƙara nan, to, ya cancanci mai takarar nan har sai an gama appeal ɗinsa.
To, ƙoƙarin jin ta bakin kakakin hukumar zaben Najeriya Aliyu Bello ya ci tura. To, amma na samu kwamishinan hukumar zaben mai kula da jihar Filato, Alhaji Hussaini Halilu Fai, ga kuma abin da ya shaida mun.
Ba mu ne muke zaben dan takara ba, duk wanda fati ta ce shi ne dan takara, mu ba mu da jiha, to dole ne mu ansa. Sannan kuma dama dai akwai ka'ida, in ya ci ne a bai ci ne ba, wani ya kai yana da jiha sai ya tafi kotu.
Na'am, to yanzu kamar misali idan su jam'iyya bata janye shi ba, yazo aka yi zabe ya ci, to wanda ya ci zabe yana gidan yari, ina ma kuma waɗanda suka zabe?
To wanda kuma ka san ko ba ko ba kotu ba ne raka da ci ba, ko ne za mu yanke wannan hukuncin ba? Ya kai yanke hukuncin mu shine duk wanda party ya bayar.
Na'am,
an kuma yi zabe a cikin
to sai dai jam'iyyar ta APC a Najeriya ta ce a yanzu ba ta da masaniyar cewa Joshua Darian ya sayi wannan fam na takarar mukamin sanata, inji mataimakin ma'aji na jam'iyyar APC a Najeriya barista Muhammad Tanko Zakari.
Mu a jam'iyyance ba mu san wane ne ke gidan yaji ba, ba mu san wane ne ba gidan yaji ba. Mun sai da form duk wanda yake ɗan jam'iyya ne yana da sha'awar sayan form na jam'iyya ya takara, zai zo mu kira masa da form.
Na ce, amma yanzu kaman shi Joshua Dare ai kaman kes ɗin shi a bayyane yake, kowa ya san an yanke masa hukunci yana gidan yari.
Ai, abinda muke nufi, ba mu ma da tabbacin Joshua Dare ya saya form, saboda an mutane da yawa sun zo saya form, wasu sun aika an saya musu, duk wannan ba mu sani ba tukun. Sai lokacin da aka dawo da form muka zo screening. Muka gan Joshua Dare ya zo screening a gaban wanda za su screening, kuma suka tsinci takardun shi, suka gan cewa lallai ya cancance tsaya takara, kuma bai cancance tsaya takara ba.
A yanzu dai lokaci ne zai bayyana matsayin Joshua Darian akan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir Batsari. A can jamhuriyar Nijar ko, 'yan sanda ne suka kame mutane sama 100 suna masu mu'amala da miyagun ƙwayoyi. Ga su lamu na barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A samaman da suka kai a kasuwar katako da tashar shiga motocin haya da aka fi sani da tashar kwallo da ke Yamai, 'yan sandan farin kaya da haɗin gwiwar hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi wato Okritis suka yi wannan babban kamu da ya ƙunshi wasu diloli dauke da ɗimbin tabar wiwi da miyagun ƙwayoyi irin su tramadol wato tramol, waɗanda aka gabatar da su a gaban 'yan jarida. Naziru Musa Abubakar shi ne kakakin hukumar 'yan sanda.
Polisai da gendarmomi da garda waɗanda suke nan Octris, tare da haɗin kan polis national da gendarmerie national da garda national, sun yi wata hota don saboda ƙarfafa tsaro a nan cikin da'irar Yamai. Suka kama mutum 108, waɗanda mutum 83 duka an kama su ne da laihin sayar da kwaya da fen kwaya, kuma suka kama kilo 30 na cannabis da comprime 3,415 na tramol da comprime na diazepam 2,315 da comprime na exol shi kuma 33 da comprime rohypnol shi kuma 9.
Hukumar 'yan sandan ta kara da cewa ta kama motar taksi a hannun 'yan durba-durba haɗe da wasu baburan da ake yi wa kallon na sata ne.
Conseil Regional de Securite na nan Niami duka shi ya ɗauke musu wata lalura, wani abu ga suka je suka yi suka shiga katako da tashar kwallo, inda cikin wannan hoton da suka yi sun samu sun tsaya da moto 11 da taksi guda.
Tabarbarewar al'amuran tsaro a birnin Yamai wani abu ne da ke matukar tayar da hankalin jama'a, bisa la'akari da yadda 'yan fashi suka mayar da kisan kai tamkar wani abu mai sauki, lamarin da ake alakantawa da yawaitar amfani da miyagun kwayoyi. Dalili kenan da hukumar 'yan sanda ta nemi haɗin kan kwamitin tsaron yankin Yamai don taka wannan matsala burki. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To kar a sha kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara.
To daga Nijar sai jamhuriyar Kamaru, inda ministan lafiya na kasar ya yaba wa hukumar lafiya duniya na taimakon da ta yi wa kasar na ganin an shawo kan cutar kwalara. Ministan ya buƙaci 'yan kasar da su tsaya akan wannan matsayin. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ministan lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru Andre Mamafuda ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birni Yaounde, anda yake yaba wa kungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS wajen kokari da suke yi matuƙa gaya a kasar ta jamhuriyar Kamaru kan dakile cutar nan da ta bullo kai a kasar ta Kamaru ta gudawa da amai a gabashi da kudanci da arewacin kasar.
C'est la maladie de la saleté. Si vous êtes propre dans votre alimentation, vous n'attrapez pas le choléra.
Muna matukar godiya ga kungiyar OMS da ta taimaka mana matuƙa gaya da ma likitocin ƙasarmu wajen daƙile annobar cutar gudawa da amai wanda ta bullo mana, sannan yanzu dai babu labarin ta a ƙasarmu baki ɗaya. Wannan ne yasa na tambayi Malam Zakari, magidanci ne a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, wani shawara zai bayarwa magidanta a faɗin ƙasar wajen gudanar da tsafta domin hana sake yaduwar cutar gudawa da amai din.
Ministan kiwon lafiya Mamafuda ya fito ya yi bayani mai kayatarwa, kuma ya sanar da al'umma cewa cutar kwalara ya kare a Duwala da Yaounde da kuma arewa mai nisa da shauransu a duk kasashen Kamaru. Bayan haka kuma a cikin jawabinsa da ya jawo hankulan al'umma da cewa kamata yi mu tsabtace wato gidajenmu da shauransu, saboda ainihin cutar kwalara na wato na tafi ne da wato kazanta. Kuma ya yi kira da cewa kamata yi mu dinga ɗaukan lokaci muna kula da 'ya'yanmu da shauransu, da yake cutar kwalara ya cuta ce wacce take amfani yawanci da kazanta, kuma a dinga tsabtace inda muke kwana kuma inda muke zama, musamman dai su gololo da shauransu. Kuma ya ce mu yi iya kokari mu taimaka wa al'umma, wato mu taimaka ma gwamnati domin ta samu ita ma ta taimaka mana, saboda tafiyar da ake yi a yanzu ya ce ba za mu yi da hankali kawai kan gwamnati ba, ya ce kamata yi mu dukanmu mu ɗauki abin a hannunmu mu yaƙi da wannan cutar, saboda lokacin da ya zo kafin gwamnati ta zo ta yi nata aikin ya kashe mutane. Shi yasa ya jawo hankulanmu, kuma ya gode wa wato masu aikin a asibitoci UMS na kiwon lafiya da cewa lalle sun yi kokari sosai sosai. To yana gode wa dukkan al'umma saboda wannan kwalara da ya kare a yanzu a kasar Kamaru.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin.
To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 11 na safe da minti 18. Ga kuma shirin da zan gabatar.
Imma ba ta ga rago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da Babatunde Ahmed Oduwa, kuma mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin yadda kasuwanci yake da sauƙin yi a nan Amurka, muddin dai ka bi doka. Yau kuma za mu rufe ne da bayanin yadda rayuwa take a nan Amurka, musamman hulɗa da mutanen ƙasar nan.
Lokacin na hukuma buru na tare da su. To wani da na tare da su za ce wa a bi kwa ba dis tin harin min ban te fice ba ga ce wai ni na da su na su daban daban ne na wada ban ne sir. So ba ce wai na su da su wani how you making this money, how do I go about it, I'm going to ask them to want to make did they sun ga na legal abun nan ne, so ma they want to even know about what I'm doing ha yake yi wannan na. So aka ta kansu da dakatar ba ban dependent su amma na America American Brazilian za ki wuce how the can say for you so suma dai wonsu mota ba problem bane ko kuma mota da abinci a Nigeria ba America ba problem bane so
baba ton dana da iyali ne
friends da UK akwai guda da Adamawa ma
to yanzu baba tun da wani yace maka yana son ya zo America ya zo ya irin wannan kasuwancin da kake wani irin shawara zaka bashi
ni dai my own advice day one you have to study you have to be master before you become master of the game you have to put that way means the money now yanzu kana da wani yanzu way okay you have to go about it ga kaka ce way because people are going making money asking wannan I just want to ask how's it been done kana da lot ne how do you buy where do you enter like samu wani kasuwani how do you go about it nan ka samu in ka gani way kaya is ga okay yanzu muna na sina kida mana kamu yau na wata ko 12 na sha 800 to 1000 in ka kasiya mai ya zo ya ka wannan is very cheap 800 baka duba way wannan wani ka siya 800 now da engine da kyau ne akwai wanda ke mama akwai kuna duba a this engine problem kana siya kamar what is 800 zaka duba akwai what is the problem ina duba Carfax ina okay this size good saboda husband ne sai sa su siya not because this car is so cheap bam siya adawa the engine is not good then you are losing amma you have to irin fine somebody can put it through
to yakaje
magana kudi bane
to kai yakaje gane engine mai kyau yakaje gane mara kyau akwai abin da ake gudawa wanda shi ne ake
gudawa mu dai ka mun kamga mun dai da Carfax nan na duba Carfax nan a lura yes this car onona tsuna wanda yana bani da shi mutum second is a okay the house the hampo haidani kuma zan shiga ko pa zan shiga auction din nan sai ji duba kafin
in mutum ya ce maka yana son ya zo America ina son ka ba shawara
ni dai a duniya three people are coming to America the first one want to come ya shiga the first person ya ce wow ga wuta ga komai ga run ga hanya the person is the first person I don't know how to stay, but I'll come and stay here. That means that person in Nigeria, Bob Mudeki, doesn't have anything to do. There are two people traveling. The second person with Yashiga, second person Yashiga. I said, wow, well, America is just okay. I'll be going and coming back. See, you guys what he's doing. They're not the one able. The top person tells you, man, fuck America. Fuck America. Excuse me, I'm not going America. I prefer to just come once in a while. So, I'm not going to say, 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 I'm not going to then for me personally day anan mun magana takaddan ba takaddama asan ba abu dake yi a Nigeria ga Jos da on the road me day I would say amma kana hike 150,000 ka samu a Nigeria kana hike ko na yi wani abu then stay in Nigeria come forward to go back
kana nuyin ba samun kudi da sauki nan kenan
a Nigeria anan anan ma isi ko ce kuda on shi anan ma is far far okay because easy lifestyle anan day if you when you call to call what you are doing. So to me, it's better. I'm not going to ask you to your bank. You see, because everybody, same thing, if America same thing, but honey, but you have to, Monday we've seen it, that day, but now, yesterday, bro, it's getting better. I'm going to work at MTN, call, stay in Nigeria. Observe yourself. You are coming here, you are going to start all over. Kapara yourself, after the things I'm going to say, I'm going to say, I think already, no, it's a big problem. Stay there if you are, your staff all over. Come on here, yesterday, the opportunity maybe I won't lie to you. I'll prefer all my knowledge day to go and retire ma do it. But Nigerians and Zuma I will say a lot of time. Retire ma are so shall another day is more like before you think about it. By way you are coming you are going wow the hiking come on do the real dirty job. So my shall another is too waiting. It's 50-50 but anything we are I can go. But you are coming think of hiking Nigeria Nigeria ku fitan ko ne tawon street
to mun gode kwarai baba tun da wannan lokaci
na gode fa sosai ba
ma saure kuma mun gode kuma ne mu kawo karshen wannan tattaunawar da bakon namu sai wani sati a ji mu da wani sabon bako yanzu amadin shi bakon namu baba tun dai Ahmed Oduwa da Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah to yanzu kuma mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana
wasiƙar mu ta farko a yau ta hadin gwiwa ce daga Fatima Uwale Makuku da Asma'u Bashar Kansila Diri da Zainab Ma'aruf Dirin Daji. Suka ce Salam VOA Hausa, a yau muna son ku bamu dama domin mu kira ga gwamnatin Najeriya da hukumar NEMA ta agajin gaggawa a Najeriya. Mun san kuna iya bakin kokarinku, amma ya kamata ku ƙara ƙaimi wajen ganin an dakile matsalar da ke kawo ambaliyar ruwan sama da ke hallaka jama'a da kuma dukiyoyinsu. Tare da fatar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala, Allahumma amin. A ƙarshe kuma muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta dubi Allah ta taimaka ma waɗanda ambaliyar ruwan sama ya shafa da abinci da kuma muhalli. Sai wasiƙa ta gaba ta ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bani dama ne kira ga ƙungiyar ƙasashen musulmai ta duniya da ya kamata su taka wa ƙasar Saudi Arabia da ƙawayenta burki akan irin lugudan wuta da suke yi a ƙasar Yemen domin a samu damar sasantawa cikin ruwan sanyi. Sako daga Aminu Adamu, Malam Madori, jihar Jigawa, Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuwa ta fito ne daga gurin injiniya Arabiyu Muhammad Gidanmadi daga jihar Sokoto, Najeriya. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Hakika wannan lamari na ambaliyar ruwan sama da ya yi asarar rayuka da dukiyoyi da mahallan al'umma daga sassa daban-daban na ƙasa ta Najeriya, wannan abun juyayi ne. Muna fatan Allah ya maida alkhairi ga 'yan uwa waɗanda suka yi hasarar dukiyoyinsu da mahallansu. Da fatar gwamnatin Najeriya za ki wani abu na ba da tallafin gaggawa ga waɗanda ibtila'in ya afkawa. Wasiƙar mu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga gurin Ahmadu Manaja Bauchi, anguwan Karofi Madaki a Najeriya. Ya ce, muryar Amurka, ku isan mun da saƙon fatan alkhairi ga shugaban ƙasa ta Najeriya, Muhammadu Buhari, akan nasarori da gwamnatinsa ke samu, musamman a ɓangaren tattalin arzikin ƙasa, tsaro da zaman lafiya. Tare da fatar Allah ya ƙare mishi jagoranci na gari, Allahumma amin.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Koriya ta Arewa ta ce za ta rufe babbar cibiyar ƙera makaman nukiliyarta da ke Yongbyon idan har Amurka ta ɗauki abin da ta kira matakan da suka dace, a ƙarƙashin wata yarjejeniya da shugabannin koriyoyin biyu da ba sa shiri suka cimma. Yau Laraba, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in suka sanar da wannan yarjejeniyar a Pyongyang a ƙarshen rana ta biyu na taron ƙolin da suke yi na kwanaki uku. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin saman yakin ƙasarsa da Siriya ta yi a matsayin kuskure, wanda hakan ya sassauta lamarin, ya hana shirkiɗewa ya koma wani tashin hankali da Isra'ila. Mutane 15 da ke cikin jirgin na Rasha sun mutu a yayin da Siriya ta harbo shi a lokacin da take mai da martani akan wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kai. Lauyoyin da ke kare matar da ke zargin Brett Kavanaugh da aka gabatar da sunansa a matsayin wanda zai cike gurbin alƙalan kolin kotun Amurka akan ya ci zarafinta sama da shekaru 30 da suka wuce sun ce matar na so hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta yi bincike akan zargin da take yi kafin ta ba da bahasi a gaban jama'a. Mr. Kavanaugh ya musanta wannan zargin, kuma ga dukkan alamu shi ma zai bada nasa bayana a gaban kwamitin shari'a majalisar dattawan Amurka ranar Litinin mai zuwa idan Allah ya kai mu.
To madalla, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma in an jima za ku kira mu ne ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda za a shawo kan bazuwar makamai a Afirka, ciki ko har da Najeriya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Maryam Dauda da Daula Salim, Hamada Yusuf, Aliyu Harande da muka zauna nan tare da su, sai Julie Gresham da ta ba da umarni da injiniyanmu Skips, ni Ladan Ibrahim Aiwake cewa sai an jima da marancen, mun dawo muku da wani sabon shirin. Alheri.